This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 1 ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Yau Asabar ne kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zai kawo ƙarshe. Moscow ta ce ta sake kwace wasu ƙauyuka biyu a gabashin Ukraine kamar yadda jami'an Kyiv suka ce. Harin na Russia ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu 19. Haka kuma za a ji cewa jiya Juma'a ƙasar Thailand ta ce ta amince da Myanmar da China kan maida dubunnan ma'aikatan cibiyoyin zamba da suka makale a sansanonin da ke kan iyakar Thailand da Myanmar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar bayan da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin dawo da 'yan majalisun dokokin jihar Rivers 27 da aka kora tare da kuma rusa zaben kananan hukumomi da kasafin kudin jihar. Wasu 'yan jihar na cewa
ba shari'a ne wadda ta mana daɗi ba, to amma tun da kotu ce wadda ita ce kotun kolin ƙasa dole mun karɓe shi, amma ina mai tabbatar maka ana zaman tsartsar.
Sannan kuma za ku ji cewar a yayin da ake ci gaba da dangarwar rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar Lagos, wata babbar kotun jihar ta amince da bukatar wasu 'yan majalisar na neman a saka su a ƙarar da tsohon kakakin majalisar ya shigar. Muna tafa da ƙarin bayani. Baya ga haka kuma za ku ji cewar masana harkokin tsaro da al'ummar Niger sun soki matakin sakin shugaban 'yan tawaye Mahmud Salah da ƙasar Libya ta yi. Kamar kowace ranar Asabar, yau ba muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makiri. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ne kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zai kawo ƙarshe, kuma tattauna da ake yi kan mataki na gaba na tabbatar da tsagaita wuta na dindindin ya zuwa yanzu ba a cimma ruwa ba. Tsagaita wutar ta fara aiki ne a ranar 19 ga watan Janairu bayan shafa sama da watanni 15 ana yakin da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba 2023 da 'yan ta'addar Hamas suka kai wa Isra'ila, wanda shi ne mafi muni a tarihin kasar ya haifar. A cikin makonni da dama kungiyar Hamas ta saki wasu mutane 25 da aka yi garkuwa da su tare da mayar da gawawwakin wasu 8 ga Isra'ila a madadin ɗaruruwan fursunonin Falastina da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu, ne za a fara mataki na biyu na tsagaita wuta wanda kasashen Amurka da Qatar da Masar suka yi bayan shafa tsawon watanni ana tattauna mai tsanani, kuma za a tabbatar da sako dimbin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Moscow ta ce ta sake kwace wasu ƙauyuka biyu a gabashin Ukraine kamar yadda Kyiv suka ce harin na Russia ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu 19. Ma'aikatan tsaron Russia ce dakaranta sun kame Sudni da Burlax a kudancin yankin Donetsk na gabashin kasar. Suna a kusa da garin Velka na Vasilka wanda sojin Russia suka kwace a ƙarshen watan Janairu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Russia ta harba jirage marasa matuƙa guda 154 a cikin dare, inda aka harbo 103 daga cikinsu, yayin da 51 suka ɓace ga na'urar da ke sa ido ba tare da yin ɓarna ba. Ƙasar Russia na cikin wani gagarumin gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ya sa ake samun ƙaruwar sauki manyan jami'an soja daga makamansu. Yaƙin cin hanci da rashawa ya yi fa'ida sosai ta yadda lokacin da China za ta karɓi bakuncin tarukan biyu a mako mai zuwa babban taron siyasa na birnin Beijing, fiye da jami'an soja 10 ba za su iya halarta ba. A ƙarshen watan Fabrairu, 'yan kwanaki kaɗan kafin fara zama na biyu a ranar 4 ga watan Maris, hukumomi a ƙasar China sun sanar da cewa Tan Rusong, tsohon shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar China, ko ABIC shine na baya-bayanan da shirin yaki da cin hanci da rashawa na gwamnati ke hari. ABIC babban dan kwangilar tsaro ne ko mai kera jirgin sama wanda ke cikin jerin Fortune Global 500. Kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa da hukumar kula da zalaftarwa ta tsakiya CCDI ta ce TAN ya karɓi cin hanci mai yawa. Babu wani martani na jama'a daga TAN ko ABIC. Labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfilu Hashim Gumel zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Bayan da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewar 'yan majalisun dokokin jihar Rivers 27 da aka kora ta dawo da su, haka kuma ta rusa zaben kananan hukumomin jihar da gwamnan ya gudanar, sannan kuma ta rusa kasafin kudin jihar na shekarar 2024. Wakilin muryar Amurka na yankin Niger Delta Lamida Abubakar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kotun kolin Najeriya ta yanke wani hukunci da ya nuna cewa dukkanin wasu bukatu da aikace-aikace da gwamnan jihar Rivers Musa Simini Laifubara ya yi su ne a cikin haramci. Na daidai kotun kolin ta yanke hukuncin cewar 'yan majalisun nan 27 da aka tababar cewa kurarru ne. Hukuncin na kotu ya dawo da su a matsayin 'yan majalisun jihar Rivers masu cikakken iko, sannan kuma zaben kananan hukumomin jihar ta Rivers da gwamna Fubura ya gabatar a watan Oktoban shekara ta 2024, shi ma hukuncin na kotun koli ya rusa shi. Kuma kasafin kudin jihar ta Rivers da gwamnan jihar Rivers ya riga ya kashe a shekara ta 2024, shi ma haramtacce ne. Kan haka ne ya sa na tuntubi wasu da ke goyon baya ga gwamna Fubara da kuma waɗanda ke adawa da shi, wato masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke.
Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP. Ba shari'a ne wadda ta mana daɗi ba, to amma tun da kotu ce wadda ita ce kotun kolin ƙasa dole mun karɓe shi. Amma ina mai tabbatar maka ana zaman ɗarɗar. Labarai ma daga wasu gurare ya zo mana cewa an ɗan fara harbe-harbe a wasu gurare da ake kira wato mile four, wadda amma dai lalle ana zaman ɗarɗar.
Honorable Samuel Oga ɗaya ne daga cikin 'yan majalisu 27 da kotun koli ta dawo da su a bakin aiki. Yace,
on the dissolution of the local government council, the election was conducted in cross violation of the provisions.
Yana cewa ne muna cike da farin ciki kan sake dawowa da mu bakin aiki, dama mun san cewa gaskiya za ta yi aikin ta. Kotun kolin Najeriya ta yi daidai, musamman wannan hukunci da ta yi na rusa zaben kananan hukumomin jihar ta Rivers. San ba a bi ka'ida ba, kuma gaskiya ta yi halinta, kowa ya gani da idonsa. Yau dai kotun koli ta yi hukunci kuma mun koma bakin aiki, sa'annan kuma sai an sake maidan mana da kasafin kuɗi domin mu gabatar da shi a matsayin doka. Shi ma wani Alhaji Musa Sa'idu da ke bibiyar harkokin jihar ta Rivers ya ce,
mu mun ga cewa wannan abun dai rishin hakuri ne aka yi ya kai wannan matsayi, dukan su abukane ne. Kaga da an yi hakuri, shi gwamna ya hakuri da waɗannan mutane da ba kai haka ba. Ai, muna goyon bayan gwamna akan wannan shari'ar. Yawwa, yanzu kaddara ta riga fata.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun tuni suka fara tsokaci, kuma sun ce dama sun san za a rina dangane da wannan dambarwar siyasa da ta faru ta kare a jihar Rivers. Farfesa Yahaya Tanko Baba shine shugaban sashen tsangayar siyasa a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ya ce,
abinda aka fi sani na tasirin jiha da gwamna wajen abin da ya shafi tafiyar da ƙananan hukumomi da kuma majalisar dokoki, to wannan karo abin ya ɗan doro da ba da ta. Matakin da za mu gani na gaba shi ne rikici wanda ba san inda zai tsaya ba idan ya fara. Kuma wannan abu zai dagula al'amuran siyasa a jihar Rivers, zai dagula al'amuran siyasa a wannan yanki na Niger Delta.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To madalla a gaida Lamido Abubakar. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Juma'a cewa Washington ta sanar da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da dama da ƙungiyoyin agaji a wannan makon na rage kuɗaɗen agaji da ya ce zai zama tashin hankali ga waɗanda ke fama da rauni a duniya, kuma ya buƙaci gwamnatin Trump da ta sake duba su. Guterres ya shaida manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yin waɗannan matakai zai iya yin illa ga zama cikin ƙoshin lafiya da rashin tsaro da wadata. Rage rawar da Amurka ke takawa da tasirin jin ƙai zai ci karo da muradan Amurka a duniya. Ya buƙaci Amurka da sauran ƙasashen da baya-bayan nan suka sanar da rage tallafin jin ƙai da raya ƙasa da sauye shawararsu da suka yanke bayan nazari na tsanaki kan shirye-shiryen. Guterres ya ƙara da cewa a halin da ake ciki, kowace hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye take ta samar da muhimman bayanai da hujjojin ayyukanta, kuma muna fatan yin aiki tare da Amurka a wannan batun, a cewar Guterres. Daga ƙarshe jiya Juma'a, ƙasar Thailand ta ce ta amince da Myanmar da China kan mayar da dubunnan ma'aikatan cibiyoyin zamba da suka makale a sansanonin da ke kan iyakar Thailand da Myanmar a wani mataki na murƙushe laifukan ƙasa da ƙasa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Thailand, Nikodej Blankura, ya shaida manema labarai cewa wasu 'yan ƙasar China 5,000 ne za su koma gida akan kuɗi 1,000 a mako daga mako mai zuwa. Sanarwar ta zo ne bayan wata ganawa a Bangkok tsakanin ministan harkokin wajen Thailand, Marin Singamposa, da mataimakin ministan tsaron jama'a na ƙasar China, Lu Shongyi, da mataimakin ministan harkokin cikin gidan Myanmar, An Sokyo. Ayyukan zamba ta yanar gizo waɗanda suka bunƙasa a yankunan kan iyakar Myanmar a shekaru da yawa suna janyo tashin hankalin ma'aikatan ƙasashen waje da alƙawarin ayyuka masu yawa, amma suna yin garkuwa da su kuma su tilasta musu yin zamba ta yanar gizo. A ƙarƙashin matsin lamba daga babbar abokiyar ƙawancen Beijing, Myanmar ta murƙushe wasu wuraren inda ta kubutar da wasu ma'aikata 7,000 daga ƙasashe sama da 12.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dai muna kan dambarwar siyasa, inda a yayin da ake ci gaba da rikicin shugabanci a Majalisar Dokokin Jihar Lagos, wata babbar kotun jihar ta amince da buƙatar wasu 'yan majalisa 36 na neman a saka su a ƙarar da tsohon kakakin majalisar Mudassir Obasa ya shigar, inda yake ƙalubalantar tsige shi da suka yi. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mai shari'a Justice Yetunde Pinheiro ta bada umarnin ne bayan da ta saurari buƙatar yin haka daga lauyoyin waɗanda ake ƙara, wato lauya Olu Daramola da kuma Dada Awoshika. Shi dai Mudassir Obasa ya shigar da ƙara a gaban babban kotun ta jihar Lagos ne, inda yake ƙalubalantar cire shi ko tsige shi da 'yan majalisar dokokin jihar 36 daga cikin 40 suka yi a ranar 13 ga watan Janairun bana. Ƙarar da kuma lauyansa Chief Afolabi Fashona ya gabatar a gaban kotu. To sai dai kuma a lokacin da ake sauraron wannan ƙara a gaban babban kotun jihar Lagos, kwatsam sai tsohon kakakin majalisar dokokin Mudassir Obasa ya ƙara gabatar da kansa a majalisar dokokin jihar ta Lagos, kamar dai yadda ya yi a jiya Alhamis, abinda kuma 'yan majalisar suka bayyana matakin da cewa ya saba doka. Ga dai abinda Mudassir Obasa ke cewa a lokacin da yake magana da 'yan jaridu a harabar majalisar dokokin jihar ta Lagos a yau.
I have told you repeatedly, I've never been removed. There's nothing like impeachment. So I don't know what you are saying. I've said this openly, that everybody, you know, remove impeachment or whatever, or removing is not democratic and constitutional. But in doing that, to achieve that, you must follow the due process. Nobody is against. I'm not against being removed.
Yace kamar da kuka sani, tsige nan da aka yi baya bisa doka kuma tamkar da ba a gudanar da wancan tsigewa bane a hukumance ni ba na ce kar a tsige ni bane amma ina so a bi dokoki ko tsarin mulki kamar yadda ya shimfida to sai dai kuma wasu ɗan majalisa 36 da suka amince da tsige Obasan tun farko sun bayyana cewa har yanzu Mojisola Merinda ita ce sabuwar kakakin majalisar da suka amince da ita kamar yadda shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar ta Lagos Stephen Ogundipe ya bayyana wa manema labarai a haraban majalisar dokokin jihar ta Lagos
we be law abiding we don't gone out of our way we don't done anything against the state or against anybody but we also want to be respected to be given our dignity to be shown that we were elected from appealing to the leadership of our party that we cannot continue this way
ko kadan abin da yake faruwa a zauren majalisar nan bai kamata ba kuma har yanzu muna nan akan bakanmu na amincewa da Mojisola Merinda a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar ta Lagos to sai dai a lokacin da ake ci gaba da wannan dambarwa kanin yan majalisar dokokin jihar ta Lagos ita kanta kakakin majalisar ta yanzu Merinda ta yi kokan cewa rundun yan sandan jihar Lagos sun janye mata kariya da ya kamata a bata a matsayin ta na yan majalisa kuma shugaban majalisar dokokin jihar ta Lagos sai dai a cewar kwamishinan yan sandan jihar Lagos Moshu Jumu ya bayyana cewa an janye jami'an tsaron nata ne domin wani aiki da ake yi na tantance yan sandan da ke bada kariya ga mashuhuran mutane a jihar ta Lagos amma tuni aka maida mata yan sandan nata kariya
as I speak with you the audit of the police personnel attached to honorable Mojisola Merinda has been completed and the form armed police personnel attached to her from the Lagos State Police Command have been returned back to her for her protection
saka daga alamu dai wannan rikici da yan jam'iyyar ta APC a majalisar dokokin jihar ta Lagos zai ci gaba da daukan hankali bisa la'akari da ganin yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fito daga jihar ta Lagos Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
a gaida Babangida Jibrin idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa wasu yan Niger din na zargin Faransa da taka rawa wajen sakin shugaban yan tawayen kungiyar Patriotic Liberation Front Mahmoud Salah hukumar kasar Libya sun saki madugun yan tawayen bayan da suka kama shi mako guda to sai dai tuni masana tsaro da al'ummar Niger sun soki matakin wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
A ranar Alhamis ne dai hukumomin kasar Libya karkashin jagorancin Khalifa Haftar da ke iko da gabashin Libya suka saki shugaban kungiyar yan tawayen ta FPL Mahmoud Salah wanda hukumomin kasar ta Libya suka kama madugun yan tawayen na Niger a ranar Lahadi 23 ga wannan watan na February lamarin da ya sa yan Niger da dama nuna farin cikin su tare da neman hukumomin na Libya da su tsa kiyar sa zuwa kasar Niger domin gurfanar da shi a gaban kuliya to sai dai kasa da mako guda bayan kamun nasa gwamnatin ta Khalifa Haftar ta saki shugaban yan tawayen abin da ke zama mi a rako ma baya tuni dai masana harkokin tsaro ke fassara wannan matakin na kasar Libya da fassarori daban-daban Malam Yakubu Isa yana mai cewa
muna da mamaki mana tunda an ce an kama wanga dan ta'adda shi kan dan ta'adda an kama shi kuma safiya ta waye a ce an sike shi ai sai mi mamaki mana akwai jakadans wanda kamata ya mu kasar Niger bayani su abin da ya kamata ita ne ya kamata ta kiri jakadan Libya wanda yake nan su ƙara samun bayani dalilin me yasa aka sike shi wani hujja da ko da aka sike shi me yasa aka sike shi kuma Libya ya kamata ya adalci Niger ta musu abin da ba ya kamata su mance da ita ba a godan kaddafi da ya zo na musulmi tana musu saboda ai da aka kawo shi nan cikin da suka neme shi ba shi ciwo kai saboda mi saboda dan kasar su ne shi kuma wanga shi ma namu ne ya kamata su ba mu shi wannan babban barazana ce ga tsaro
da yawa daga cikin yan Niger kin na zargin kasar Faransa da takarwa wajen sakin shugaban yan tawayen na FPL Mala Abdullahi Muhammad na daga cikin masu wannan zargin
da hannun ma France cikin sakin wanga mutana saboda France ba mutane bane wanda suke samu mu mun gani ba mutane bane wanda yake suna son kasar Niger mutane ne wanda yake da mun tun Champel Azaz halaka Niger
mun ji dadi da farin da aka kama shi amma sai muka shi aka ce an sake shi saboda wannan mutana ta'addancin da yake cikin kasar Niger ba karami bane kuma wannan mutumin ba karami wanda yake za a kama bane a ce an sake shi kamar yadda muke da alaka ma da kasar Libya ma yo a ce ta kama mutum wanda yake ya azabi al'umma ko kuma ya azabi kasa gaba ɗayan ta a ciwo bisa kan aikin da yake a ciwo an kama shi kuma a ce an sake shi saboda yo mun tabbatar da cewa kasar Niger yo in dai hal akwai wanda yake na Libya yayi wani mugun abu Libya tana bukatar shi kasar Niger dai mun san da mu muna iya mika ma Libya to kuma yanzu Libya ya niza ta mana haka
yanzu haka dai al'umma a Niger na azayar tambaya game da makomar alakar da ke tsakanin Niger da Libya biyo bayan sakin shugaban yan tawaye FPL Mahmoud Salah Abbas Musa cewa yayi
zaman da muke tsakanin mu da Libi Niger. Wallahi da mun so su ba gwamnatin Niger shi yadda muke zaman mutunci da Libi. Muna zuwa can su ma suna zawwa na. Da mun so wanga mutun in su ba su iya rike su ba gwamnatin Niger shi. Amma ba komi.
Har yanzu dai gwamnatin Niger bata ce komai ka wannan batun ba. Sai dai ɗan Niger sun zuba ido su ga matakin gwamnatin Niger na ci gaba da alaka da kasar Libya ko kuma aka san haka. Hamid Mahmud muri Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da injiniya Usman Bala Kofar Kudu, wani ƙwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya, game da yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Amurka. Ko a ranar Laraba 19 ga watan Fabrairu, wasu ƙananan jiragen sama sun yi karo inda mutane biyu suka mutu a jihar Arizona a cewar hukumomi. Wani ƙaramin jirgin sama Cessna 172S da ƙaramin jirgin Lancair 360MK sun yi karo ne da misalin karfe 8:28 na safe a kusa da filin saukan jirage na ƙasa na Marana Regional Airport a birnin Tucson na jihar Arizona. Haka zalika a makwabciya ƙasar Canada an samu wani hatsarin jirgin sama da ya sanadiyar mutuwar mutane 18 a filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na birnin Toronto. Jirgin na Delta Airlines yana dauke da fasinjoji 80 ne da suka taso daga Minneapolis na nan Amurka inda jirgin ya fado a juye. Muna tattaunawa da injiniya Usman Bala Kofar Kudu ko shin akwai wani darasi da kasashe irin namu za su iya dauka a irin waɗannan hatsarin jiragen sama da ke faruwa a manyan kasashe. A makon da ya gabata mun kai inda bakon namu yake bada shawara ga masu tafiye-tafiye da jirgin sama da suke jin tsoron labarin da ke faruwa inda yake cewa
to su sani cewa ran mutum a hannun Allah yake, ba a hannun jirgi yake ko a hannun pilot ba ko a hannun wani ba, ran a hannun Allah yake. Kuma Allah ya yi bayani a cikin Alkur'ani ya ce in muka tashi za mu ɗauki ranka za mu ɗauka wadofi burujin mu shayyida. Aka wata aya take cewa ko da kana tsoron bene irin kulkuli so saboda haka ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko kana tafiya ko a kan gadanka lokacin ka yi dole sai ka tafi. Saboda haka mutane su yi tawakkali su bawala Allah su yi addu'a lokacin da za su hau wani abun hawa. Akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, so in ka kiyaye insha Allah za ka hau lafiya ka sauka lafiya. Amma kar ka taɓa tsammanin cewa a'a wai kai ga ƙwararre to ranar in ka hau dole ka sauka lafiya, a'a wannan na Allah ne shi kuma. Mutum ya yi nasa amma me zai faru kuma babu wanda ya isa ya sani sai Allah. So abinda zan nusantar da mutane kenan.
To akwai wani darasi da ya kamata kasashe irin namu su dauka daga irin abubuwan da ya faru musamman ma masu harkan sufurin jiragen sama?
Ita da babban darasi shine ka gani ya nuna wani cewa akwai kalubale da yawa a kanmu na cewa to yanzu mutane suna ganin abu ya faru ga America sun fara tsoro, to in Afirka ya faru mutane sai su kaure cewa komai. Saboda haka iyawa dama dai ana yin kokari so a ƙara kokari kuma a ƙara advancing ana dada tabbatarwa da cewa komai yana tabbata bisa ka'ida a abin da muke kira standard practices. So insha Allah idan wani abubuwan ana kiyaye su mutane za su daɗa samu abin da ake kira confidence a kan kuma muna abin nan. Amma yanzu kamar a Najeriya in ana maganar pilots muna da ƙwararren matuƙa jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a Najeriya ba, wanda suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken records da suka yi abin nan. To in wannan ne ba mu da matsala. Kuma a ɓangaren equipments da muke da su a airport ko a jiragenmu ko a waye, shi da ma akwai standard gaskiya. Aviation tana da ka'ida, shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba, to za a sa ka ajiye jirginka, za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka. Ba a abin da ake kira compromising standard, ba a wannan da rayuwar mutane
ba. Ba a sako-sako da harkar kwarewa.
Dole sai an tabbatar cewa kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan, irin su Nigerian Civil Aviation Authority NCAA, to kaga duk a tsaye suke akan cewar kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi meeting standard, ya tabbatar abin da ya kamata ya yi ya yi. To abin da muke ciki kenan.
To
shi pilot mu na sun yi flying a wajen, sun dawo Najeriya kuma suna yi. To shi ne.
To wai abin da nake so sani, shin mahukunta sukan tuntubi irinku da yake masana a harkan sufurin jiragen sama don kyautata wannan sashi a Najeriya?
Eh, gaskiya suna tuntuba, tunda ai akwai mutanen da wai Bahaushe yace baffa da baffansa. Akwai baffanninmu da ana tambayar su na tabbata, ana neman shawarwarinsu saboda kwarewarsu da gogewarsu da taɓewarsu a cikin harkar. Wasu sun yi ritaya, in abin ya taso za a kirawo su, za a tambaye su. Wani ma ko bai taso ba, suna ba da shawara, suna cewa ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. Yanzu ba ka ƙaramin takadiri, idan aka ce yau an kusa fara shirye-shiryen aikin haji, shi ne wato route mafi yawan ɗaukan fasinja lokacin ya yi. Za ka ga ana samun ƙwararru suna cikin team wanda su sun ma daina aiki, sun yi ritaya, amma za ka ga suna team ɗin, za ka ga suna ba da shawara, suna ba wa hukuma alhazai shawara, suna bincikar kamfanonin jirage, suna gaya wa hukuma alhazai. Su kuma kamfanonin jiragen da aka zaɓa ɗin za su yi aikin ɗaukar alhazan, su ma suna ba su shawarar cewa to ba mun gano kaza, kazanku zai iya zama kaza kafin lokaci kaza. So wani mataki za ku ɗauka kafin lokaci kaza. So kuma na sai abin nan, so tare ake yin aikin da su har a gama. Wannan na san tintini, kuma san ƙwararru ne, kuma haka su kansu ma'aikatan jiragen suna bincikar kamfanonin da za a bawa tun daga aka ce ka bada abin da ake kira application ɗinka. Za ka zo ka bi ka je NCAA ka tabbatar da takardunka, su tabbatar da wani jirage za ka yi amfani da su, su tabbatar da lafiyar su, su waye idan ma ka kai su abin da ake kira check, wala C check ko B check, haka sai sun bi su har inda ka kai, sun tabbatar komai ya yi daidai, sannan su biyo jirgin a dawo da shi Najeriya, sannan a ƙasa a Najeriya su sake duba shi.
To madalla, a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako, idan Allah kai mu kuji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu, injiniya Usman Bala Kofar Kudu, wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To masu sauraro, da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima. Thank you.